والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامتاش درسينا همسن دهلو أتشكن كراتمنا ألفية تاء الإمام السيوطي في علم في علم الأثر يوشا ترقى وتن جماد الأولى هجرة دبودة ريهلو دا 40 wanda tai daidai da 26 ga watan 1 shekara ta 2019 zamu tashi baiti na 360 cikin dai muna hayan dai muna babin aksamu furuq at-tahammul na
bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا
نعم واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني مع أهل الحديث سنسو جمي واتو جمي أدائي وانديكي shishi kadai mai tahammuli daga malami shishi kadai in yazo adai yace haddathani yace haddathani fulan shi kadai wa qari'in bi nafsihi akhbarani da mai yin karatu kuma ga shehi yana sauraro kuma yana yin karatun bi nafsihi da kansa ba ana karatun yana ji ba yace akhbarani wato ya karanta mu shi ma'ana na karanta masa kenan wa in yuhaddith idan kuma shi malamin shine yake yin tahdisi jumlatan wato yana yin hadisin ga jumla halin kasancewar karatun nasa ga wato taro ne jumla na dalibai sai yace haddathana wa in sami'ta qari'an akhbarana idan kuma kaji qari'i mai karantawa a gaban malami kaji shi yana yi kai kaji dalibi yana yin karatu a gaban sheikhi alhali kai kuma kana halarce sai ka ce akhbarana tunda kaga kun zama ku biyu na'am Na'am.
Wastahsanu ai halal hadith fil adai.
Na'am.
Ma zakarahu al-Hakim wa Abu Abdullah.
Na'am.
Wa ghayruhu.
Na'am.
Mimma ma'nahu alladhi tharahu fi riwaya.
Na'am, yace wastahsanu ai halal hadith malaman hadisi sun kyautata wajen adai ya wato wajen siyagul ada. Siyagul ada wanda yake yayin da mai tahammuli yazo riwaya to sun so masa ma dhakarahu al-hakim abinda al-hakim an-naysaburi ya fada a cikin ma'rifatu ulumi al-hadith nasa na'am
wa ghayruhu
da wannan sa daga cikin malaman daga cikin malaman hadisi na'am
mimma ma'anahu alladhi ikhtarahu fi riwaya
daga abinda yake ma'anarsa shine alladhi ikhtaruhu fi riwaya abinda ni nake zaben sa wajen riwaya mimma ma'anahu wato zai gaya maka abinda al-hakim ya fada bil ma'anani ba lafazi ba yace alladhi ikhtaruhu fi riwaya wannan shine maqulul qawl din shine mazkur din ma dhakarahu al-hakim to wannan shine ma dhakarahu din na'am yace alladhi ikhtaruhu fi riwaya abinda ni nake zaben sa a wajen riwaya
wa ahitu alayhi akthar mashayikh
kuma na saba da shi a wajen mafiya yawan malamai na
wa a'immat asri
da kuma manyan malaman zamani na
limufradin
ga meyin rubu me wato me riwaya muf shi halin kasance wato ga wanda yake shi kadai
ai munfaridin
ai wato me wanda yake kadaituwa
fima ya akhuduhu min almuhaddith
a cikin abin da yake daukan sa yake riwayar sa daga malamin hadisi lafzan alfazance
walaysa ma'ahu ahadun
alhali babu wani tare da shi ko babu wani tare da shi
an yaqula hadathani
shine yace hadathani
bil ifrad
ya zanta min hadisi bil ifrad yace hadathani fulanu na'am
wa liqari'in bi nafsihi
kuma ga kuma suka so dai liqari'in li nafsihi ga meyin karatu bi nafsihi ko li nafsihi ne kai a wajen ka bi nafsihi da kansa alba ba'ul mutalabbis ne ko
alal muhaddith
a gaban yake yin karatu da kansa a gaban malamin hadisi
walaysa ma'ahu ahad
kuma alhali babu wani tare da shi
an yaqula akhbarani
sai ya ce akhbarani
bil ifradi aidan
shi ma dai da ifradi shi ma dai haka fulanun wato shine fa'ilun akhbarani
na'am wa in yuhaddith ash-shakh jumlatan
to kun ga yanda yace wastahsanu ya nuna abin nan wannan ya nuna cewa akwai sabani to amma dai wannan shine abin da jumhur suka kyautata shi
amma nan mustar
na'am
ne yace mimma akhtarahu
alladhi akhtara mimma ma'nahu alladhi akhtarahu shi sa an ka sa mimma ma'nahu a wanda sai ka sanya alamat tansis ka nukta biyu abinda zai zo ya zama to shine maqul din shine mazkur din kafatul ulama kama za khatib ilai na'am afwan kafatul ulama wastahsanu afwan wannan alkhilaf din a wajen ba akan wannan mas'alar bane na'am babu ishara ga khilaf akan wannan mas'alar babu abin da yake nuna akwai sabani akan wannan mas'alar na'am sai dai taban al-istihsan ya nuna kan cewar za a iya zaman tuwa sabanin haka tunda mustahsan ne wanda zai iya zaman ba lalle zaman to ya ayyana ba ya wajaba ba na'am
wa in yuhaddith ash-shaykh jumlatan
idan kuma shi ash-shaykh malami ya zanta ma jumlatan ay taro jama'atun min at-talaba shine ithnaini fa akthar
yaqulu ar-rawi
to shi ma dai istahsanu sun so ar-rawi yace
haddathana
bil jam'i da jam'i da sigar jam'i
ya'ni wa kabar shi san mushi mufrad zai haddathani idan shine ya karba daga lafzin sheikh ko kuwa shine abun
in yaji daga lafzin sheikh in yaji daga lafzin sheikh alhali shi kadai ne sai ya ce haddathani idan kuma ya karanta ma sheikh shine mai karatun daga shi sai ya ce akhbarani
kuma shi tunda dama lokacin shi dalibin ada'i zai
idama ai in yazo ada'in abin da yaji daga in yazo yin ada'in abin da yayi tahammulin sa in yazo riwayar da abin da ya dauki riwayar sa daga malamin sa
na kuma
in jumla ne idan suna da yawa
to ɗaya daga cikin jumla din zai ada'i
kowa daga cikin jumlar daga cikin ruwat din in zai yi sai ya ce haddathana
wa in sami'ta ayyuha talib
idan kuma kaji ya kai dalibin hadisi
qari'an lil hadisi
kaji me yin karatu ga hadisi a gaban malami yana ji
wa anta hadirun
alhali kai ma kana halartar wannan majalisin
fa qul fil ada'i
to ka fada a cikin riwaya
akhbarana
kace akhbarana bil jam'i da jam'i tunda ba kai kadai bane koda daga kai sai qari'in sai malamin kaga sai kace akhbarana na'am tunda dama ita sigar jam'i lithnaini fa akthar na'am sigar jam'i na almutakallim kenan alghaib ne suke da lafazin tathniya da alghaib alwal mukhatab ko shine suke da lafazin tathniya da lafazin jam'i amma ga almutakallim shi ko biyu ko jam'i gabaki daya damirul damiri daya ake amfani da shi. Na'am.
Wa kadhara wa Tirmidhi an Ibn Wahab annahu qala.
To haka nan Ibn Wahab Tirmidhi al-Imam ya ruwaito daga Ibn Wahab cewa ya ce
ma qultu haddathana
abunda jin nace haddathana
fa huwa ma sami'tu ma'a an-nas
shine abunda naji tare da mutane
wa ma qultu haddathani
abunda kuma nace haddathani
fa huwa ma sami'tu wahdi
to shine abunda naji ni kadai
wa ma qultu akhbarana
abunda kuma nace akhbarana
fa huwa ma quriya 'ala al-'alimi wa ana shahid
shine abunda aka karanta a gaban malami alhali ina halarce
wa ma qultu akhbarani
abunda kuma nace akhbarani
fa huwa ma qara'tu 'ala al-'alim
shine abunda na karanta a gaban malami
ruwaya dalika an sa'id ibn abi maryam
ruwaya dalika an sa'id ibn abi maryam an ruwaito wannan daga sa'id ibn abi maryam daya daga cikin malaman misra shi ma al-imam al-bayhaqi yace
wa alayhi adraktu mashayikhana
akan wannan ne na rizki malaman mu
wa huwa ma'ana qawli Shafi'i wa Ahmad radiyallahu ta'ala anhuma
kuma wannan shine ma'anar fadin Shafi'i da Ahmad Allah ya yarda da su
qala ibn Salah
ibn Salah yace
wa huwa hasanun ra'iq
kuma wannan abu ne wanda yake kyakkyawa mai kyakkyawa kuma dai mai kayatarwa na'am
qala al-Hafiz al-Iraqi
abin da sai yace huwa ma'ana qawli Shafi'i saboda Ahmad shine dan ba su tansis ba amma an gane daga ma'anar mustala istilahin su kan shawa suma akan wannan fiki na'am al-hafiz al-iraqi yace
wa fi kalamihima
a cikin zancen su su biyu
ay al-hakim wa
ibn yana nufin ay al-hakim da ibn wahab
anna al-qari'a yaqulu akhbarani
shine cewar al-qari'a mai yin karatu al-hali malami yana sauraro zai ce yana cewa akhbarani
sami'ahu ma'ahu
sawa'un sawa'un akwai sawa'un
sawa'un sami'ahu ma'ahu amla
daidai ne ko sami'ahu ma'ahu ghayruhu amla daidai ne wannan sa yaji tare da shi ko kuma ba haka ba
wa qala ibn daqiq al-eid
ibn daqiq al-eid kuma yace
in kana ma'ahu ghayruhu
idan akwai wani tare da shi
qala akhbarana
sai yace akhbarana
fasawwa bayna mas'alatayn at-tahdith wal ikhbar
sai daidaita tsakanin matsaloli guda biyu na at-tahdith wal ikhbar wato wannan wato mushkilan ina wannan mushkilan nuskhan nan bari na'am wato al-iraqi shi ya nuna kan cewa a wajen al-qira'a ala lafzi sheikh yace in kana ma'ahu sawa'un kana ma'ahu ghayruhu amla duk zai ce akhbarana sai zai ce akhbarani kai inda shine yake karatu ko shi ko tare da shi akwai wani ko da jama'a da yawa zai ce akhbarani amma shi kuma ibnu daqiq al-eid yace idan dai akwai wani tare da shi cewa zai yi akhbarana kamar yanda zai yi a wajen at-tahdith saboda a wajen ibnu daqiq al-eid da at-tahdith da al-ikhbar duk ma'anar su daya in shi kadai ne yace haddathani inda wani yace haddathana wajen qira'a ma yace akhbarani in shi kadai ne yake karantawa in akwai wani ko da shi in dai shine yake karantawa sai yace akhbarana a wajen ibnu daqiq al-eid kenan ko shine wani yake karantawa yaji shi ma duk zai ce akhbarana amma na'am al-Iraqi shi kuma yace a cikin maganar al-Hakim da Ibn Wahab akwai ishara ga cewar zai ce akhbarani in dai shine yake karatu koda da wani awajar in dai shine yake karantawa Iraqi yace a cikin maganar al-Hakim da Ibn Wahab abinda take nunawa kenan cewa in dai shine yake karatu koda wani ko ba wani tare da shi akhbarani zai ce banda wajen ku haddathana sun yi wannan tamyiz na'am saboda ka tamyizin da suka yi shine idan shine yake karatu zai ce akhbarani inda shine yake karatu ko da wani tare da shi ko babu amma in wani ne yake karatu shi yake ji zai ce akhbarana wannan suna tare da kamar yanda ibn zakiq al-idafa da kuma abin da aka ce shine wastahsan na'am والاول الاول اولى الاول wanda yake na wannan tafsil din da aka kawo shine yafi na'am
alal musannif
li yatamayyaza ma qara'ahu bi nafsihi wa ma sami'ahu bi qira'ati ghayrihi dan ya tantance abinda yake abinda ya karanta da kansa da kuma abinda ya ji shi daga karatun waninsa
na'am
وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحيد في الأسد
نعم وحيث شك أعندكما أكي شك في سماع أتكين سماع أتكين جن حديث أتكين سماع شن ياجني ياجي كراتني بقراءة الشيخ بنفسي كوكو بقراءة غيره au fi adad ko kuma yayi shakka akan adadin wanda suka ji shi kadai yaji koko tare da shi akwai jama'a au ma yaqulu shaykhu ko kuma yana shakkan me malamin ya fada yana shakkar akan abin da shi ash-shaykh yake fada shin akhbarana yace ko ko akhbarani haddathana yace ko haddathani yayi shakka akan shi nasa da na malamin nasa eh to wahid fil asad to kai ka kawo shi da sigar tauhidi fil asad a cikin magana wanda take ita ce mafi saduda mafi sadadi wato mafi daidai kace haddathani ko akhbarani da mufradi bil ifrad na'am
aiwa shukka ashakka ay rawi
yayin da akai shakka wato a inda kuma akai shakka
ay rawi bi sama'in
a cikin wato a cikin abinda aka ji
hal sami'a alhadisa bi qira'ati ghayrihi am qara'ahu bi nafsihi
shin ya ji hadisin da qira'ar waninsa wani daga cikin almajirai ne ya karanta yana ji ko kuwa bi qira'ati nafsihi shine ya karanta da kansa yana shakka
au shukka fi adad
au shukka fi adad ko akai shakka a cikin adadi
ai hal kana wahadahu
ai wato shin ya kasance shi kadai ne a halin tahammulin hadisin
amma hu ghayruhu hina idhin
ko ko tare da shi akwai wani yayin da ake tahammulin hadisin
au shukka fi ma yaquluhu ash-shaykh
ko akai shakka akan abin da ash-shaykh yake fada
hal huwa min qabili haddathana aw akhbarana
abin da malamin ya fada haddathana yace sigar da ya fada haddathana yace ko akhbarana
aw min qabili haddathani aw akhbarani
ko kuma tafi ya fade shi ne akhbar haddathani ko akhbarani wato shi kansa malamin cikin jama'a yaji ko ko shi kadai ne wace siga ya fada
wahid
wahid
aiti ayyuha rawi inda al-adai
to ya kai mai riwayar hadisi ka zo lafazin da zaka zo da shi inda al-adai yayin riwayar hadisi
fi suwari kulliha
a cikin dukkan waɗannan surorin
bitawhid
ka zo bitawhid shine bil ifrad da kadaitawa
kullu haddathani
sai ka ce haddathani
aw akhbarani
ko ka ce akhbarani
fil qawl al-asad
a cikin magana wadda take mafi daidai
ay al-arjah
ay mafi rinja mafi rinjayi نعم
قال ابن الصلاح
ابن الصلاح يجي
لأن أدى غيره
عدم غيره
عدم
عدم غيره هو الأصل شيني أصلي الأصل متين رواية شيشي كري تو انك فتوان نن كاقا كاي اهتياطكو تند انكونا ديوا تو اي من بابي اولا هكا اكفسو اما انك تي كي انكونا دي انك فتاو كونا ديوا الهالي كي كي كريني تو كاقا وان نن akwai tasiri akan dhabt wannan tawjihin ibn as-salah kenan li anna adam al-asl adam ghayrihi huwa al-asl na'am
walakin dhakara ibn al-madini
sai dai ibn al-madini abu ali ibn abdullah ibn al-madini ya ruwaita ya ambata
an yahya al-qattan
daga yahya ibn sa'id al-qattan
fima idha shukka
cikin idan akai shakka
anna shaykh qala haddathani fulan
kan cewa shi malam malan cewa yi haddathani fulan
aw haddathana fulan
ko cewa yi haddathana fulan
annahu yaqulu haddathana
sai yace haddathana kawai
wa hadha yaktari fima idha shukka fi sama'i
idha shakka kenan
mutan fi sama'i nafsihi fi mithli
dhalika wannan yana hukunta kan cewa idan yayi shakka a cikin jinsa shi kansa a cikin kutankucin irin wannan sai ce haddathana
huwa indi
to ni kuma a wajena fuskar wannan taujihi fuskar wannan maganar shine cewa haddathani ta fi cikar martaba matsayin ta ya fai kuma haddathana anqasu anqasu ta fi tawaya wajen rinjaye
falyuktasar idza shukka ala an-naqis
to sai a takaita idan akai shakka akan abin da yake shine naqisi
li'anna adam az-za'id huwa al-asl
domin adam az-za'id rashin qari shine al-asl
wa hadha latif
wannan abu ne wanda yake wato yana da dan rintsi kadan hadha latif wato fa'ida ce kikkiawa li'anna adam az-za'id huwa al-asl saboda haka haddathana anqas saboda al-asl shine kan cewar mutun shi kadai ne to fa huwa akmal kace haddathani to amma dan adam az-za'id huwa al-asl bari mu ga taujihin na'am afwan wannan duk magana ibn salah ce wa hadha indi na'am في مثل هذا أن يقول حدثنا واختار بيهقي توجيه وأن توجيه ديانا دي تكيم مغنر ابن الصلاة كوبايا دي تكيم دي وانا تكيم مقدمة لألا كوكما كاوك مغني أكوي ناس وانا غا مغنى السخاوي وانا أما يدى فتو المغي
لا غيش إلا لابري إلا شمكي
to ba komai ba shi ba komai sai mu duba shi anan ba komai ga electronic siwahu fa atibarul wahda muhtamalun lakin ra alqatanu aljam'u fi ma awhama alinsanu fi shaykhihi ma qala wal wahdatu qad ikhtara fi dhal bayhaqi wa atamad kad inni ibn salah abin da yace kenan li adam zaid huwa al asl amma shi ga taujihin sakhawi ahsan yace li anna sama'a nafsihi mutahaqqiq cewa shine yaji wannan yana da tabbas akai mutahaqqiq wa qira'atuhu mutahaqqiq wa qira'atuhu shakkun fiha amma kuma qira'arsa yana shakka akan sa wal aslu annahu lam yaqra wal aslu annahu to wannan shine zai zama taujihin magana qattan والاصل انه لم يقرا شيني اصل شي يسا دين يace adam zaid la wannan bazai zamanto na'am tunda dai an samu qira'ar to an sai dai zamanto kan cewa az-za'id huwa al-asl tunda yana shakka an samu riwayar amma shine ko ba shi bane tunda an samu riwayar to al-ihtiyat sai yace wani ne yayi shi ma yana nan shine al-ihtiyat shine ihtiyat
martaba
sai na'am
haddathani akmal
martaba anqasu wa ana tawjihi magana al-qattan kenan domin shi idan har yayi in yace akhbarani to akmal kaga akwai ziyadar dhabt cewar ma lokacin da akai shine yake karatu shi ya karanta sabanin wanda yake shakka cewa shine ya karanta ko wani ne ya karanta ko ba haka ba
wanda sun fice kamar shi wannan ba yana magana akan sigar haddathani
bane har
cewa anna adam az-za'id huwa al-asl yana magana بالنسبه للتحديث ما اخبار
احسنت بالنسبه للتحديث adam az-za'id huwa al-asl cewa shi kadai ne sai ya zamanto kaga haddathani akmal martaba shine al-asl ya zamanto kai da kaji hadisin daga wajen malami amma kun ji tare da wadansu wannan akwai shakka cewa ko inda ka tabbatar da as-sama akallan abin da zai tabbata shine kai kadai amma tare da kai akwai wani wannan mutaraddid fi akwai shakka na'am wajen alqira'atu wannan ai sabanin da ya kawo akan haddathana ne na shi Yahya al-Qattan bana al-qira'a ba bana akhbarana ba shi tawjihin ibn Salah akan dukan lafzain ne dukkan su in kana shakka wahid kace akhbarani ko kuma kace haddathani eh to amma idan haka to wajen haddathana kuma shi kuma aka sawa su Ali ibn al-Madini rawaito daga Qattan kace haddathana in kana shakka domin haddathani akmal saboda rashin cewar adamu zair huwa al-asl al-asl an yi maka hadisi ka tabbatar kai ne kaji amma akwai wani tare da kai wannan anta tashuk mashkuk saboda ka kaga al-asl sai ka koma zuwa ga abin da yake shine adamu zair din to shi yasa aka sanya ta akmal rutbatan to kaga al-ihtiyat yaqtadi kai ruko da al-anqas wanda take koma baya kace haddathana wannan shine ihtiyat na'am na'am yayi kaka shine ai gashi nan lakin ra'a Yahya al-Qattan al-jam'a fima idha awhama al-insan ay idha ma'ana idha shakka al-insan fi lafz shaykhihi ma alladhi qala haddathani aw haddathana qala ibn Salah ومقتضاه الجمع هناك أيضا وهو عندي هنا يتوجه بأن حدثني أكمل رتبة فيقتصر في حالة الشك على الناقص احتياطا لأن عدم الزائد هو الأصل قال وهذا لطيف وأن الله تيمك كورنك سنيا نمكسا انتهى على أمر وأن الدقم جنر ابن الصلاح saboda baya mayyazewa tsakanin maganar sa da maganar wani sa kuma kaga masu tahqiqi kaga irin wannan idan mutun ya tashi tahqiq ba sa kula da wannan kamata ai su koma Ibn Salah in suka ga maganar inda yasa wa hadha latif sai su sanya alama sai su ihala kan su ce unzur muqaddimat Ibn Salah kaga an san din maganar ta su ce wato hidimar tahqiqi tana musamman galtafan hadisi tana da muhimmanci shi yasa yawanci zaka ga gaskiya irin tahqiqat da aka yi a Jami'ar Islamiyya ana kokari gaskiya na'am
thumma wajadtu al-Bayhaqi
sannan sai na samu al-Bayhaqi
ikhtara ba'da hikayati qawl al-Qattan
hikayatihi شيء الخلق آيات نسخك هذا يعني ما كهو كنجي ويسي كاتشان لا نعم
بعد حكاية قال القطان ما قدمته
باي حكاية سا كما قال القطان شيء أبندن دن قبات الدفتن سا
ثم ان هذا التفصيل من اصله مستحب
سنه wannan tafsilin fa na cewa kace haddathani ko kace akhbarani abinda yake kai kade kace haddathana ko akhbarana abinda kuke kunfi abinda yake kukubi ko sama da haka fi a cikin asalin sa mustahab duk mustahabbi ne
walaysa biwajib
ba dole bane ba wajibi bane
hakahu al-khatib an ahli al-ilm kaffa
al-khatib al-baghdadi ya hikaito wannan daga malaman ilmi daga ma'abuta ilmi kafatan daukacin su baki daya
fa da'izun idza sami'a wahdahu an yaqul naha wa haddathana
dan haka ya halatta idan mutun ya ji hadisi daga malamin sa shi kadai ya ji malamin yana fada yace haddathana
li jawaz dhalika lil wahid fi kalam al-arab
domin halaccin yin wannan ga mutun daya a cikin zancen larabawa larabawa suna fadan haka ko su ce haddathana fa'alna kaza na'am
limu'azzim nafsihi
ba lalle ba bin ta'zim ba walwanci zai iya zamantowa akan babin majaz yace yana nufin mutanen mahalla din da yake shi ma yana cikin su na'am
وجائز اذا سمع في جماعه ان يقول حدثني
دوم كما يا حلتا idan yaji a cikin jama'a yace haddathani
لان المحدث حدثه
وحدث غيره domin shi malamin ya gaya masa kuma ya gaya mawunin sa na'am na'am
walam yujawwaz min musannatin wala
na gara mu tsaya anan ko sai mu tashi a taqayyud bi alfadhi alkutub almusannafa التقيد بألفاظ الكتب المقيدة نعم الدرس 55 نعم سندبيركو
انا
نعم
aka ce malamin duka ce qalu a ta'allimi ne min amrullah rahmatullahi wa barakatuh alaikum
ita kadai ake nifi annabi ibrahim din ba ayana nan mana ba sune ahlul bait din ba shi ma yana ciki ba shi yasa ake na'am kai duk kai dauka kake ita kadai ake ma baka ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ala muhammadin ko ko ba haka ba
inna
zan da shi a ciki inna ala muhammadin eh na'am to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk